think can you see by the stars and the eyes.
Yadda aka bude wannan taro kenan da taken kasar Amurka.
Our exchange programs are designed to fill in the gaps about what American society and culture is all about.
Mataimakiyar babbar jami'ar diplomasiya a ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja, Maria Brewa, ke cewa shirin musayar dalibai da Amurka ke yi, an tsaro shi ne don cike gibin fahimtar al'umma da al'adun Amurkawa. Ta ce irin wannan ziyara da Amurkawa ke daukar nauyi don samun horo, ba wai kawai kan tsaya bane a biranen Washington DC, New York ko Las Vegas, amma dalibai kan samu damar mazayawa zuwa yankunan karkarar Amurka, kananan jihohi, wuraren aikin gona da makarantun gargajiya. Kaɗan daga cikin ɗaliban da suka amfana da shi wannan shiri da ayo suka zamto wani abu a nan Najeriya su ne.
Governor Akinwumi Ambode of Lagos State, Governor Adams Omoshole of Edo State,
Gwamna Akinwumi Ambode na jihar Lagos, Gwamna Adams Oshemole na jihar Edo, da Farfesa Attahiru Jega, tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya. Sauran sun haɗa da Dattijo Dr. Yusuf Mai Tamasule ɗan masanin Kano da mataimakin shugaban Najeriya na farko Dr. Alex Ekweme.
Who was this country's first elected vice president?
Kimanin ƴan Najeriya 2,000 ne suka amfana da shi wannan shiri daga lokacin da aka fara shi zuwa yanzu. Mr. Chris Mayaki, director ne a hukumar kula da jami'o'in Najeriya.
Akwai darussa iri-iri. Tafiya mabolin ilimi ne. Kasan America ita ke take da sashi na ilimi na higher education, the biggest and the most complex a duniya is found in the United States of America. Kamar yanzu muna da ɗaliban zuwa da muke tura su makarantu da top 25 a duniya, zaga yawancin a America suke. Saboda ga gwamnatin tarayya tana tura wannan ɗaliban su je su ɓare da fannin su.
Dr. Sami wata likita ce ba Amurkiya da ita ma ta halarci wannan taro.
Ina wuni?
Ah, lafiya kalla.
Yaya
aiki ta godiya?
Yaya al'amura?
Lafiya kalla. Yaya yaya gida?
Lafiya kalla.
Allah ya kai mu. Majala yawa ina gasda in Nigeria. Allah ya bazumi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.